بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دا حدوا ا wannan مجلسين تفسيري ا wannan wata na رمضان na shekara ta 1441 a wannan rana wacce ita ce ranar 17 ga wannan wata mai albarka wanda ya daidai da ranar 10 ga watan 5 na shekara ta 2020 daidai. Mun taru domin ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma. Idan ba a manta ba, har yanzu muna nan a cikin suratul Fajr, inda yau ma insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Muna fatan ya zama majalisi na ƙarshe a cikin wannan sura mai albarka. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا.
الله سبحانه وتعالى يقول كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. Kalla, kamar yadda muka faɗa a darasin da ya gabata, kalma ce wacce take nuna tsoratarwa. Saboda haka Allah yake cewa idza dukkatil ardu dakkan dakka, idan aka girgiza ƙasa girgizawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayani akan abubuwa na tsoro waɗanda za su faru a ranar alƙiyama. Saboda girman al'iyaman ma tun kafin ta ƙaraso akwai abubuwa waɗanda za su zo na ban tsoro, wanda daga cikin abubuwan da za su zo na ban tsoro wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayani, akwai Masihu Dajjal wanda zai zo, wanda Masihu Dajjal zai zo ya ce shi Allah ne, wanda shi ma yana daga cikin alamomin tashin al'iyama, wanda idan ya zo zai ce shi Allah ne kuma mutane da yawa za su bi shi. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi dama a wasu lokuta ya kashe wannan ya kashe wannan, kuma zai kewaye ƙasa gaba ɗaya, zai kewaye ƙasa gaba ɗaya, Makka da Madina ne kawai ba zai samu damar shiga ba, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa. Saboda haka Masihu Dajjal idan ya kara da ƙasa, duk wanda yake Allah ya azurta shi da rabo imani, to zai ga an rubuta kafir a goshin shi, sannan kuma idansa guda ɗaya babu shi, idansa na dama babu shi. Saboda haka wannan yana daga cikin manya-manyan alamomi. Sannan akwai Yajuju da Majuju da abubuwa da yawa da za su zo. Idan kuma lokacin alƙiyama ya yi, nan kuma akwai abubuwa manya-manya na tsoro da za su tabbata. Daga ciki shine za a girgiza ƙasa, kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa idza zulzilatil ardu zilzalaha, idan aka girgiza ƙasa girgizawa, wa akhrajatil ardu asqalaha. Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana ita kanta sama ma za ta tsagi, idza sama'u shaqqat, a ɗaya sura kuma idza sama'u fatarat, sannan kuma ya ce wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Saboda haka wannan duka abubuwa ne waɗanda suke nuna mana girman alƙiyama da kuma cewa kowa ya shirya mata. Allah madaukakin sarki yana cewa idza waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba, idan mai aukuwa ta au laysa li waqa'atiha kadhiba. Saboda haka Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan aya yana tabbatar da cewa babu makawa al'iyaman nan zata su. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu basta fa kanat haba'an munbasta, su kansu duwatsu za su zama kamar kura mai tashi. Wannan manya-manyan duwatsun da girmansu yake baka mamaki, to su kuma idan al'iyama ta zo za su zama kamar kura. Saboda dama Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya mayar da su wani abu, to kuma idan lokacin da za su zama ba wani abu ba, to shi ma kuma zai tabbata a hakan. saboda haka wannan din yana daga cikin abin da yake nuna mana girman tashin alkiyama shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law ta'lamuna ma a'lamu labakaitum katiran wa la dhahibtum qalilan inda a ce kun san abin da na sani to da dariyar da za ku iya kadanci kuma da kun yi kuka ne yawan gaske saboda haka iya yadda alkiyama Allah subhanahu wataala ya tsara ta iya tashin ta kawai abu ne wanda zai tsorata duk mutumin da yake da hankali
waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa
waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa kuma ubangijinka zai zo wal malaku saffan saffa da kuma mala'iku tare da shi saffan saffan din yi sahu sahu Allah subhanahu wata'ala zai zo ne ranar alkiyama ba don wani abu ba illa saboda yanke hukunci saboda yin hukunci a tsakanin bayi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman babu wani daga cikin ku face sai ubangiji yayi magana da shi laysa bainahu wa bainahu turjuman babu wani mai tafinta a tsakaninsu ba wani tafinta a tsakaninsu saboda haka wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke nuna mana girman Allah subhanahu wataala Allah zai zo ya yi wa bayi tambayoyi wanda kuma kamar yadda aka nuna kaga a yini ɗaya za a kammala waɗannan abubuwan duka to kaga wannan yana daga cikin abin da zai nuna maka girman Allah subhanahu wataala tun daga waɗanda aka halitta tun daga zamanin annabi Adam har zuwa yau kuma duk da haka za a zo a yi musu hisabi a cikin abin da bai wuce a wuri ba saboda haka Allah subhanahu wataala zai zo tare da mala'iku domin a yi hisabi kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa suratul haqqa wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya mala'iku guda takwas ne suke rike da al'arshin ubangijinka don haka Allah subhanahu wataala idan ya zo aka yi hisabi daga nan ne kuma kowa zai san matsayinsa sai Allah yake cewa
waji'a yawma idhin bi jahannam yawma idhin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu adh-dhikra
waji'a yawma idhin bi jahannam a ranar za a zo da wutar jahannama wanda kamar yadda hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam za a zo da jahannama tana da linzami guda 70 kowanne linzami ɗaya kuma mala'iku 70 ne suke jan shi wanda idan ka kwatanta adadin za ka samu wajen biliyan 4 da miliyan 900 da wasu 'yan ɗoriya kaga wannan yake nuna maka cewa lallai abin tsoro ne yanzu idan aka ce maka mala'ika guda ɗaya kawai to shi kanshi ya girmansa yake wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai lokacin da ya ga mala'ika jibrilu yana da fukafukai guda 600 kowanne fuffuke guda ɗaya ya to karkararin samaniya to yanzu misali a ce maka mala'ika guda ɗaya mai fukafukai guda 600 yana jan wuta to ita wutar ya girmanta yake to balle a ce maka mala'iku 70 su 70 kaga wannan yana daga cikin abubuwan da za su tsorata ka yana daga cikin abubuwan da za su nuna maka cewa lallai wannan wutar ba karamar wuta ba ce saboda haka shi yasa lallai ya kamata a ji tsoranta kuma ba abun mamaki ba ne idan ya zamanto sashinta ya ci sashi saboda bala'in da yake cikinta ala kulli hal wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna mana cewa lallai Allah subhanahu wa ta'ala zai cika alƙawarinsa da yake cewa la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in zan cika wuta daga mutane da kuma aljanna saboda haka wannan zai nuna mana girman Allah subhanahu wa ta'ala da kuma girman wannan wuta na'am Allah yake cewa yawma idhin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra a wannan ranar kafiri zai wa'azu wa anna lahu dhikra amma wa'azin ba zai masa amfani ba. Saboda me? Saboda lokacin da wa'azi zai amfani ya wuce. Saboda ita lahira guri ne na sakamako, amma ba guri ne wanda ake yin aiki ba. Ita kuma duniya guri ne wanda ake yin aiki, amma ba guri bane na sakamako. Saboda haka sai ka Allah subhanahu wataala a cikin suratul hashr yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzuru nafsum ma qaddamat ligadin. Ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah, wal tanzuru nafsum ma qaddamat ligadin, kowace rai kuma ta duba abin da ta gabatar saboda gobe alkiyama. Saboda ranar alkiyama idan ta yi kai, ba ma alkiyama ba, in ta yi daga zarar mutum ya mutu to ayyukansa sun kare. Kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin hadisi, idza mata ibnu adama in qata amaluhu, idan dan adam ya rasu to dukkan ayyukansa sun yanki. Saboda haka daga zarar mutuwa ta zo to gaba ɗaya ayyuka sun riga sun yanki. Gaba ɗaya babu maganar ayyuka, aiki ya riga ya yanke, kuma ba za a ƙara jin labarinsa. Ala kulli hal, yana da kyau mutum ya zamanto cewa ya yi amfani da lokacinsa tun kafin lokacin da damar za ta kufce. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah azza wa jalla yaqbalu tawbatal abdi ma lam yuzarki, Allah yana ansar tuban bawa mutukar bawan bai kai gargaran mutuwa ba. Saboda haka daga lokacin da mutum ya kai gargaran mutuwa to daga lokacin kuma Allah subhanahu wa ta'ala ba zai anshi wani tuba da zai yi ba. Na'am.
Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati,
yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, zai dinga cewa ina ma da na yi wani abu wanda zai amfane ni a rayuwata ta gaba. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Al-Qur'ani ya gaya mana bururruka daban-daban wanda ya kafirce zai. Daga cikin bururrukan da za su shi ne, akwai burin ma cewa ina ma da zai kasance turɓaya, wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba, kafiri zai dinga fatan cewa ina ma da ya zama turɓaya. Kaga wannan yake nuna maka cewa tabbas musiba ta yi musiba. Saboda in ba musiba ta yi musiba ba, zai fatan ya koma kamar dabba ba. Saboda dabbobi su ne za su zama turɓaya a ranar alkiyama. Saboda haka mu yanzu da muke raye, wannan ayoyin da muke karantawa wa'azi ne a gare mu, wanda ya kamata a ce kowa ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya yi wani abu wanda zai gabatar da shi saboda rayuwarsa ta gaba. Rabi'atul Adawiyya aka tambaye ta, aka ce mata kina jin tsoron haɗuwa da Allah, sai take cewa haba malam, ko da abin halitta na saɓa, ai dole na ji tsoron haɗuwa da shi balle Allah subhanahu wa ta'ala. Wasu daga cikin magabata sun kasance inda za a ce musu gobe za su mutu, ba abin da za su iya farawa a cikin abin da suke aikatawa, saboda iya ƙoƙari da suke yi na bautawa Allah subhanahu wa ta'ala. Abin mamaki tun shekaru aru-aru, wasu daga cikin magabata suke cewa mun ga magabatanmu abin da ya rage na duniya, abin da ya rage na lahira shi suke ba wa duniya, amma ku yanzu abin da ya rage na duniya ku shi kuke ba wa lahira. Za ka ga mutum sai ya gama harkokinsa gaba ɗaya, sannan zai rama matsalolin da suke kan shi. Wani tsakaninsa da Al-Qur'ani sai dai ya gan shi a gafaka. Saboda haka kamar yadda yanzu matattu mutum zai yi fatan ina ma da Allah zai dawo da shi, ko da raka'a biyu ne ya raka'anta, to haka ya kamata mu kuma da muke raye mu amfani da lokaci.
فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ.
فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. A wannan yinin la yu'azzibu azabahu ahad, babu wani wanda za a yi wa azaba, babu wani wanda zai yi azaba irin azaba Allah subhanahu wa ta'ala. Aslan ma ba wanda ya mallaki komai. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wannan sigan ne domin ya ƙarfafa. amma aslan ba wanda ma ya mallaki azabar saboda haka ba wanda zai azaba irin azaba Allah subhanahu wataala saboda a ranar mulki gaba daya a hannun Allah subhanahu wataala yake kuma babu wani wanda yake da wata dama sai dama irin ta Allah subhanahu wataala saboda haka azabar Allah subhanahu wataala mai tsanani ce kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wallahu azizun zuntiqam saboda haka Allah yana da azaba mai tsanani wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid saboda haka Allah madaukakin sarki yana da tsanani sosai idan ya rike mutane yana da tsanani idan ya rike mutane inna azabi huwa al'azabul alim suratul hijr saboda haka azaba Allah subhanahu wataala ne radadi ce inna allaha la yumli lil zalimi hatta idha akhadhahu lam yuflitu Allah madaukakin sarki yana yin talala mai kamar take ga azzalimi hatta idha akhadhahu lam yuflitu ta yadda distan ne ya kama shi to lam yuflitu ba zai kyale shi ba saboda haka lalle ya kamata kowa a cikin mu ya ji tsoron Allah subhanahu wataala ya wajaba kowa a cikin mu ya dinga tunanin haduwarsa da Allah shi ta Allah subhanahu wataala ya ce wala yusiqu wasaqahu ahad kuma ba wanda zai dauri irin daurin Allah yanzu ka duba daga cikin abin da yake nuna ma tsananin da yake cikin ranar alkiyama Abu Talib babban annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda kulawar da ya bawa annabi sallallahu alaihi wa sallam za a sanya shi a saman wuta saboda haka amma wutar za ta tabi digadigansa kuma in ta taba diddigensa za ta kai har zuwa kwakwalwar shi kaga wannan yake nuna maka bala'in da yake cikin wuta bala'i ne wanda yake mai girma wanda in ban da kudura ta Allah subhanahu wataala ma to da ana jefa mutane konewa za su kurmus amma Allah subhanahu wataala da yake ya tanaji azaba ta musamman shi yasa mutum ba zai kone tashi daya ba idan ma fatar shi ta kone to za a canza mata wata fatar kullama nazjat juluduhum battalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab shi yasa saboda tsananin da ake ciki su yan wuta za su roki mala'ikan wuta ce mata kawai Allah ya kashe su su huta wana da ya maliku yaqdi alaina rabbu qala innakum makithun na ci kira ce ya kai malik kawai ka kashe mu mana sai ci innakum makithun ai ku kuna nan za ku shiga ba da zama ci na'am
ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
يا أيتها النفس المطمئنة يا كيري مطمئنة واتك من سوا أنا أقول على ما سنة شواء الله أنا مغناني أكرم مؤمنين ran mumini wasu malaman sun ce ranar alkiyama ne za a gaya mata haka wasu malaman kuma suka ce za a faɗa mata ne lokacin da aka zara ran tun a duniya in an zara rai za a faɗa wa ran irin wannan jumla mai daɗi saboda haka ran mumini rai ne mai nutsuwa kuma kamar yadda Allah subhanahu wataala ya yi mana bayani a cikin suratul ra'd ran mumini yana samun nutsuwa ne da ambaton Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki yana cewa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub wadanda suka yi imani suna samun nutsuwa ne da ambaton Allah kuma tabbas ta hanyar ambaton Allah ne ake samun nutsuwa saboda haka duk mutumin da Allah subhanahu wataala ya kaddara ya zama cikakken mu'mini to in yi zikiri zai samu jin dadi in ya karanta alqur'ani zai samu nutsuwa akwai mutanen da zaka ga Allah madaukakin sarki bai ba su irin wannan arzikin ba saboda haka sai ya sha taba sigari sannan ne zai ji nutsuwa sai ya je yayi kallo na wani film sannan zai ji nutsuwa wannan dai yana daga cikin samun matsala a rayuwa Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna, ya ce rai wacce take da nutsuwa, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya, ki koma izuwa ga ubangijinki kina mai yarda kuma abin yardarwa. Dama Allah subhanahu wataala ya yarda da mu'minai, duk mutane duk waɗanda suke mu'minai ne sun yi imani da Allah subhanahu wataala yadda ya kamata, to Allah subhanahu wataala yana yarda da su, yana yarda da su, yana kuma sanya musu nutsuwa a cikin zuciyarsu. Kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an dhalika liman khashiya rabba. Wadanda suka yi imani da Allah subhanahu wataala sune fiyayyu na halitta. Jazaohum inda rabbihim, sakamakon su yana wajen ubangijinsu, shine Allah zai ba su aljannatu. Allah ya yarda da su, su ma kuma sun yarda da Allah subhanahu wataala. Saboda haka Allah madaukakin sarki yake cewa zalika liman khashiya rabba, wannan yana tabbata ne liman khashiya rabbahu, ga wannan ya zamanto cewa ya ji tsoron ubangijin shi. Saboda haka lallai yana da kyau mutum ya ji tsoron ubangijinsa ba don wani abu ba, saboda hakan shine zai sa ya samu yardar Allah, kuma shi ma ya yarda da abin da Allah subhanahu wataala ya masa. Amma idan ya zamanto cewa be bautawa Allah ba, to shi ma abinda Allah madaukakin sarki zai bashi ba zai gamsu da shi ba. Kamar yadda Allah yake cewa a suratul an'am, kafirai zai za su rinka cewa ya laitana nuraddu wala nukazziba bi ayati rabbina fa nakuna minal mu'minin. Za su dinga cewa ina ma da za a koma da mu, inda za a koma da mu, to ba za mu karyata ayoyin ubangijinmu ba, za mu kasance daga cikin mu'minai. Allah ya ce bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu an. A cikin suratul a'raf Allah subhanahu wataala yana cewa wanada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Yan wuta, yan aljanna za su kira yan wuta, sai su ce musu to mu dai mun samu abin da ubangijinmu ya mana alƙawari, shin kuma kun samu? Qalu na'am. Fa azzana mu'azzirun al-la'natullahi 'ala adh-dhalimin alladhina yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil-akhiratihim wa hum bil-akhirati kafirun. Ina fatan mun gane wancan, sai zama fa azzana mu'azzirun bainahum al-la'natullahi 'ala adh-dhalimin alladhina yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil-akhirati kafirun. Saboda haka za su faɗa haka, yadda za ka san su ƴan wuta ba su samu rayuwa yardajjiya ba, shine ayar da ta zo bayan wannan, shine wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina min alma'i aw mimma razaqakumullah. Saboda haka su ma ƴan wuta za su kira waɗanda suke ƴan aljanna ne, sai ba su so ɗan koro musu ruwa mana cikin abin da Allah subhanahu wataala ya ba su. Sai inna Allah harramahuma ala alkafirin. Saboda haka Allah subhanahu wataala ba azzalimi bane, Allah madaukakin sarki zai saka wa kowa da abin da yayi. Dan haka wannan yasa idan ƴan aljanna suka shiga aljanna, akwai ɗaya daga cikin ƴan aljanna zai ce inni kana li qarin, ina da ko wani aboki. Yaqulu a innaka laminal musaddiqin, zai ce yana ce min wai kai yanzu ka gaskata abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa na tashin alkiyama. Yanzu a idza mitna wa kunna turaban wa idza man a inna lamadinun, yanzu bayan mun zama ƙasusuwa mun lallace za a dawo da mu. Saboda haka sai ce da rago ƴan wuta ko za su leƙa su ga halin da yake ciki. Hal antum muttali'un, kamar yadda mai jalalaini ya faɗa sai su ce ba za su leƙa ba. Fattala a fara'ahu fi sawa'il jahim qala tallahi in kitta laturdin, tallahi in kitta laturdin, yace ni ma ka kusa ka hallakar da ni. saboda haka Allah subhanahu wataala bayan ya faɗa abin da zai bawa ƴan aljanna na daɗi sai ce a zalika khairun nuzulan am shajaratu zaqum. Yanzu wannan abin da muka bawa na ƴan aljanna wanda suka yadda da shi suke jin daɗi har suke hira tsakaninsu shi ne ya fi ko kuma shajaratu zaqum. Mecece shajaratu zaqum? Allah subhanahu wataala ya ce innaha shajaratun takhruju fi asli jahim tal'uha ka'annahu ru'usu shayatin, wata bishiya ce da take fitowa a cikin wutan jahim. Tal'uha ka'annahu ru'usu shayatin, hudatta tana kama da kawunan shedanu ko kuma kawunan mucizai. Saboda haka lallai duk mutumin da ya tsaya ya bauta wa Allah subhanahu wataala to tabbas zai samu abin da yake fata. Duk mutumin da bai tsaya ya bauta wa Allah subhanahu wataala ba da kyau to tabbas zai sha mamaki. Saboda haka shi yasa lallai yana da kyau mutum yayi kokari yayi tanaji yayi tanaji. Allah subhanahu wataala a gurare da yawa idan ya faɗi aljanna sai ya faɗi dalilin da yasa ya bawa mutane aljanna. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard, sai ce uiddat lil muttaqin, ku yi gaggawa izuwa gafarar ubangijinku da kuma aljannatu waɗanda faɗinsu yake kamar faɗin sammai da ƙasai. An tanaje su ga waɗanda suke masu tsoron Allah. Su wane ne masu tsoron Allah? Allazina yunfiquna fis sarai wad darai wal kadhimin al ghayza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. قال الله قد سفوكم مؤمني أنا ودن دسكي تشيروا ألوكا تنيلوا دلوكا تنسكي دا أنشي كما إذن سكايكة الباجاسنا تنع الله سني مغافرة. قال وانا نكينونا مكتشيوا أنا شغاء الجنة دفللا أما كما أيكا سوني سبجي. Saboda haka shi yasa Allah subhanahu wataala a nan gurin yake bada labarin sakamakon da zai yi wa rai mumina. Fadkhuli fi ibadi, ki shiga cikin bayina. Wadkhuli jannati, kuma ki shiga cikin aljannata. Allah subhanahu wataala ya azurta mu da biyayya gare shi. Tabbas biyayya ga Allah subhanahu wataala tana buƙatar mutum ya dinga roƙon Allah ya azurta ta da shi, kamar yadda al'allama ibn al-qayyim yake fada bayan ya kawo kungiyoyin musulunci waɗanda suka bata, sai yake cewa law sha'a rabbuka kunta aidan mithlahum al-qalbu bayna asabi'ir rahmani, yace inda ubangiji ya so kai ma da ka zama batacce irin su. Al-qalbu bayna asabi'ir rahmani, gaba ɗayan ƴan yatsu suna tsakanin ƴan yatsu ne guda biyu na ubangiji. A suratu yunus, walau sha'a rabbuka la'amana kullu man fil ardi jami'a, inda ubangijinka ya so to da duk waɗanda suke ban ƙasa da sun yi imani. Afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin, kai ne zaka tirsasa wa mutane sai sun zama mu'minai? Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin waɗanda za su mutu da imani, ya sanya rayuwarmu ta zama mai albarka. Insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya a wasu darussan waɗanda za su zo nan gaba. Kafin lokacin nake cewa godiya ta musamman ga wannan gidan TV na Jakada. Allah ya ƙara masa albarka, ya sanya mu cikin bayin Allah na gari, ya sanya mu kuma cikin waɗanda za a yanta a wannan wata na Ramadan, sannan kuma ya yi mana kariya daga wannan annoba wacce ta gama ko'ina a duniya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.